sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare na yau Asabar, wanda ya daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 3:30 na yammaci. Yusuf Aliyu Harande ke jan ragamar shirin tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. A cikin shirin kuwa za a ji yadda aka gudanar da jana'izar sojojin Najeriya da suka rasa rayukansu a 'yan makonnin baya. A jamhuriyar Nijar kuwa wasu matasa ne suka rasa rayukansu ko a wani dalili. Bayan duk waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun a kai ga jin waɗannan, sai mun ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen 8 a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan kasar Amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka, dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya, kamar yadda yake dole ga duk matafiya a fadin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a, bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci, babban mai bayar shawara kan harkokin kiwon lafiya. Bayan Afirka ta Kudu, sauran kasashen sun haɗa da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a gudanar da tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar. Sakatare Blinken ya nuna matuƙar damuwa game da ƙaruwar soja a Habasha, ya kuma jaddada buƙatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari, inji Ned Price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Juma'a. Price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da Blinken. A ranar Juma'a ta gabata, kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar Habasha ta rawaita cewa Abiy na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙe dakarun 'yan tawayen Tigray a yankin Afar da ke arewa maso gabashin ƙasar. Abiy ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na Twitter. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya, CDC Serum ta India, ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar ƙawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kasancewar cutar mai tsanani a karo na biyu na barkewar annobar, yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida. An fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya Juma'a. Kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin COVAX zai ƙaru sosai a farkon shekarar 2022. Ana sa ran Serum ta India za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka ƙirƙira don tabbatar da duniya baki ɗaya samun daidaiton allurar rigakafin COVID-19 bayan ɓarkewar annobar. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Najeriya ta ayyana ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yawa a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yawan al'umma a Afirka. Ofishin babban lauyan Najeriya Abubakar Malami a wata sanarwa da ya fitar jiya Juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyo bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar. Kotun ta yanke hukuncin ne ranar Alhamis, matakin da zai baiwa hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da ɗame ido kan ayyukansu. Gwamnatin Najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan kungiyoyin ya kamata a dauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da tabarbarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron ƙasa. Kungiyoyin da galibi sun kunshi samari ne daga kabilar Fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar Hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. A 'yan makonnin baya ne dai 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram suka yi wani kwantan bauna ga jami'an sojin Najeriya a birnin Maiduguri, inda suka yi sanadiyar mutuwar manyan jami'an rundunar. An dai gudanar da jana'izar mamatan ne a birnin Yola a yau Asabar. Wakilin Musa Lissu Muhammad Garba ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jami'an sojoji 8 ne aka binne tare da Brigadier General Zarma Kennedy Zurkushu, kwamandan batalin haɗin gwiwa na 28 da ke garin Chibok. Aka binne a nan makabartan sojoji da ke garin Yola. Sauran sojin guda 7 da aka kashe sun haɗa da Menjo Luka Barde, Laftanar Usman Abubakar, Private Saliu Abubakar, Private Danyaro Umar, Private Simon Solomon da kuma Private Oladeju. Shugaban sojan Najeriya Menjo General Faruk Yahaya ne ya sanar da hakan a lokacin da ake binne ne gawo cikin sojojin a makabartan sojoji da ke nan birnin Yola. Shugaban sojan Najeriya ya bayyana irin halaye na kirki da Brigadier Zurkushu yake da shi da kishin ƙasa da kuma kishin al'umman ƙasar da kuma yin ta'aziyya wa iyalan waɗannan mamatan da kuma fatan Allah Ubangiji ya ba su hakurin wannan rashin da aka yi.
It's a very solemn event. We have just performed interment of our own gallant officers and soldiers, our commandant of the Attack Force Brigade. May their gentle soul rest in peace. As Christians and Muslims, we know nobody will die before his time. When somebody dies, it's the time.
Barista Boskide Mustapha shine babban bako a wannan taron, kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa waɗannan gwarazan sun yi aiki tukuru domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ake fama da ita a Najeriya. Sa'annan kuma ya yaba ma gwarazan da irin kwazo da kokari da suke da shi wa ƙasa da kuma al'umman ƙasar.
Officers and men of the armed forces, let me take this opportunity to bring the deepest condolences of the President of the Federal Republic of Nigeria and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammadu Buhari. I've had the privilege of reading his letter in the church service, which was addressed to Mrs. Blessing Zarma Kennedy Zurkushu and by extension to the other officers and men who have paid the supreme sacrifice for our nation.
Gwamnan jihar Adamawa Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri shima ya gudanar da nashi jawabai tare da nuni da cewar wannan rana ta kasance bakar rana ga al'umman jihar Adamawa, kuma ya kasance bakar rana ce ga yaki da rashin tsaro a Najeriya. Ya ko jajantawa iyalan mamatan.
I wish I'm not doing this, and honestly I wish this is not true. Till the day I've got the news of this gruesome act, I sleep and wake up hoping someone will tell me it's not a horrible nightmare.
Diga bisani kuwa an yi ta kiraye kiraye har ma aka janyo hankalin jami'an soji da sake mai da hankali su yi koyi da irin ayyukan da waɗannan mamatan suka yi a yayin yiwa ƙasa hidima da kuma kishin ƙasan a zukatansu. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar kuwa rahotanni daga gundumar Tera ta jihar Talibiri na tabbatar da cewa wasu matasa sun rasa rayukansu a daidai lokacin da jami'an tsaro suka bude wuta akan matasan lokacin da suke kokarin ratsa garin Barken kan hanyar su ta zuwa Gawo dake arewacin kasar Mali. Wakilin Musule Mumuni Barma ya aika muna da karin bayani a wannan rahoton.
Daruruwan matasa ne suka fito kan titi a daidai kwaryar garin Tera a safiyar wannan Asabar 26 ga watan Nuwamba, inda suka kafa shingaye tare da cinna wuta wuta da nufin hanawa ayarin motocin sojan Barkan ratsawa ta garin akan hanyar su ta zuwa garin Gawo na kasar Mali. Sai dai a kokarin su na murkushe wannan tarzoma, jami'an tsaron Niger sun bude wuta akan waɗannan matasa, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane biyu daga cikin su, yayin da wasu suka ji rauni. Sinkewar hanyoyin sadarwar da aka fuskanta jim kadan bayan barkewar wannan tarzoma ta haddasa cikas ga dukkan wani yunkurin jin ta bakin mazauna garin da abin ya faru. To amma wasu hotunan da aka yada a kafafan sada zumunta na gwada matasa kwanci a asibiti cikin jini jina-jina. Tuni masu fafutuka suka fara bayyana matsayinsu game da faruwar wannan arangama. Dan siyasa kuma mai fafutuka ta hanyar blog Bana Ibrahim na cewa tsananin wannan al'amari ya kai inda za a dauki matakin ladabtar da waɗanda suka bada umarnin bude wuta akan ƴan ƙasa.
Yau cikin halin da Niger take, ba mu bukata irin wannan ababe. Muna fuskanta matsalolin tsaro waɗanda abin da ya dace shine jami'an tsaro da mazamni yankunan da ake fuskanta wannan tsaro sun yi haɗin kai. Ba lokaci bane na a ce an je an gallaza musu har ma a kashe su. Ni na san da ba zan bai cikin wanda suke bukata a ce an Niger sun rasa rayukan kansu, tunda ina tune lokacin da an kashe ɗalibi Mala Bagale ran ya ce inda yana Niger da wannan abun bai afku ba. To yau shine shugaban kasa duk wanda hannun shi na cikin mutuwa ɗan talakin nan biyu da sun ka huto ba su da kamai ya kamata a gurfa mana da su gaban koti.
Ya zuwa yanzu kura ta lafa, kuma kawo yanzu gwamnatin Niger ba ta yi bayani ba dangane da abin da ya faru a garin Tera. Sai dai wasu majiyoyi na cewa bama-baman gargajiya wato cocktail molotov din da masu zanga-zangar suka yi amfani da su wajen mai da martani ga jami'an tsaro a lokacin da suka fara fesa barkonan tsohuwa shine mafarin rikicewar al'amura har ta kai ga bude wuta akan waɗannan matasa. A wani jawabin da yayi ta kafar talabijin mallakar gwamnati a jiya Juma'a, shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum ya jaddada goyon bayan sa ga rundunar sojan Faransa, wacce yace ficewar ta daga Sahel mataki ne da ka iya haddasa babban gibin da ka iya ƙara nutsar da yankin cikin tashin hankali. A makon jiya ayarin waɗannan motoci na rundunar Barkan ya fuskanci irin wannan turjiya a garin Kai na kasar Burkina Faso, inda da kyar hukumomi suka lallashi masu zanga-zangar kafin su janye shingayen da suka gitta a kan titi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji amsoshin tambayoyin haɗin gwiwa daga su Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sali Muhammad Isa Bajoga da kuma ɗan azumi ɗan tata Bajoga, masu cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Wai dan Allah da gaske ne a duniya akwai ƙasar da ba mutane cikinta? Idan akwai, a ina take? Don samun amsoshin waɗannan tambayoyin na su Kawo Mai Ruwa Bajoga, wakilinmu a shiyar Adamawan Najeriya Salisu Muhammad Garba ya tuntuɓi Profesa Abubakar Sadiq Umar na sashin Geografiya a Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya bayyana ma masu tambayoyin dukkanin ma yankunan wuraren da babu ɗan adam a ciki a duniya. Yanzu dai bari in za ku ɗa gefe in bar ku da wakilinmu a Adama Muhammad Garba, wanda bayan da ya gabatar da tambayoyin ga Profesa Abubakar Sadiq, sai Profesan ya ce,
idan zan fahimci wannan tambayan, yana nema ne a sani idan akwai wani bangare a duniya nan inda samsam ba bil'adama ba dan adam wanda yake zama a wurin, ko ba haka ne tambaya yake nufi ba?
Haka ne bro.
To idan haka ne, akwai su da dama. To akwai dalilan da yake sa zai zamanto wani bangare na bayan kasa wanda babu mutane a kai, ko mutane ba su taɓa zama a wurin ba, ko kuwa mutane ba za su iya zama a wajen ba. Akwai dalilai kaman ko uku ko zuwa huɗu haka. Na farkon fari, ana iya samun matsala a wani bangare na duniya idan sararin zafi ya yi yawa, yana iya hana ɗan adam zama a wannan wuraren. Misali, idan aka sami wani bangare na bayan kasa a Sahara, kamar misali desert, ne desert kenan, za a ce kaman
Sahara,
kamar a ce desert ya addabi wani waje inda zafin rana a wajen ya kai misali fiye da abin da jikin ɗan adam yake bukata. Misali, jikin ɗan adam yakan bukaci zafin rana kada ya wuce kashi 47 celsius kenan, ta 47 normal adult mutumin da ya cika mutum ya kamata zafin jikin nasa ya wuce celsius 47 ba. Idan ya wuce haka to ba lafiya, in ya kasa da haka ma shi ma ba lafiya. To sai ka gani wasu wuraren da Sahara ta desert, wuraren sai ka gan yanayin zafi na wajen yana kai kusan 58 zuwa 62, kaga ya tara na bukatar ɗan adam kenan. To wayannan wuraren akwai su da dama, misali kaman wuraren da suke da Sahara, akwai anan South Africa inda ake ce Kalahari Desert. Kalahari Desert tana nan ne a Afirka ta Kudu a garin Botswana, inda akwai ɗan adam, ɗan adam da suke zama amma ba a cikin tsakiyar wannan Saharan ba. Akwai mutanen da ake ce da su Bushmen, idan ka taba jin wannan, ko mai tsoro ya taba jin tarihin wannan mutane, su ne suke zama a wannan Kalahari Desert din nan. To amma ainihin mutane Bushmen da suke zama a Kalahari Desert din ba a tsakiyar desert din suke ba, suna bangare ne da wani kogi da yake babban kogi a Botswana. Amma shi ma kogin ya iyaka da wannan Kalahari Desert din. To amma tsakiyar Kalahari Desert din, wanda ake kiran shi da suna Kumuyu, wannan temperature na wajen ya kai 67 zuwa 70 celsius. To kaga zai wuya dan adam ya rayu a wajen, so ba taɓa dan adam ya rayu a wannan wajen ba har zuwa a yau din nan. An ba zuwa gaba wata kila idan aka samu canjin yanayi, amma tun da aka yi wannan wajen zuwa yau din nan ba taɓa yi bil adama su kai zama a wannan wajen ba. Kaga wannan ɗaya a Afirka kenan. Sannan ire-ire haka desert kuma akwai tashi ma a India, wanda ake ce da ita Gobir Desert. Ita ma Gobir Desert ne, tsakiyar desert ɗin ita ma tana da celsius wanda ya kai 63 zuwa 66 a yanzun da muke maganar nan. Ana ce da sunan tsakiyar gari, ana ce Shamhar. So ainihin wannan part desert ɗin wanda ake ce da sunan Shamhar yana nan a cikin Gobir Desert a India. Tana da faɗi sosai, kasa ne simfide da babba, amma saboda zafin yanayin wajen to ba taɓa idan adam ya yi zama a wajen ba, saboda sanani. To duk wa'annan wurare ne na desert. Akwai irin shi ma a nan a wajenmu a Najeriya, saboda idan muka iya tunawa akwai ɓangaren Afirka har ya shafi Najeriya, akwai Sahara wanda ya taso daga North Africa har ya zo ya shiga mu a Najeriya. Wannan wuraren shi ma akwai wuraren da har yanzu shi ma ba taɓa ɗan adam suna zama a wurin ba. Akwai wani wajen da ake ce da shi Kaska, ko kuwa Tolo. Wannan wuri ne wanda ya iyaka da Niger da Yobe da Maturu kenan, da ƙasar da Maturu, Yobe State, ta ɓangaren Unguru. Akwai inda suka yi iyaka da Niger wanda ake ce da wurin Kaska ko Tolo. To tun da aka yi ba taɓa yin ɗan adam suka yi zama ba, Sahara ne shimfiɗaɗɗe sosai. Amma mu mun taɓa tashi zuwa bincike mun je wajen, ko da mun sha wahala kan amma mun iya mun je wajen, so ba taɓa ɗan adam suka yi zama a wajen ba. Daidai irin aje a dawo haka. To kaga akwai wannan wanda sanadiyar Sahara ya haddasa su zama wajen na yin wuya. Irin su yawa wanda as a result of wannan Sahara din ko desert din. Sannan kuma akwai ɓangare din da sanyi, idan sanyi ya yi yawa, sananin sanyi wanda kuma ya wuce abin da ɗan adam yake bukata, shi ma yana iya hana ɗan adam zama a wannan irin wuraren. A ƙasashen yamma akwai a wasu ɓangare na duniya, misali akwai wata ƙasa da ake ce da ita Greenland, ko da shike ba ainihin kasa ne mai cin gashin kanta ba, kasa ne a ƙarƙashin mulkin mallaka Burtaniya, amma kasa ne babba wanda ta kai girman Najeriya. So yamma ta arewacin wannan kasa Greenland ɗin akwai wani waje simfidaɗɗen fili wanda ice ne gabaki ɗayanta, babu abin da yake rayuwa an ba ice ba, komai ice ne, an ta ruwa yawa kankara hatta ruwa ma gabaki daya tana nan a matsayin kankara inda ka san dusan kankara haka take ana ce da wannan wurin sunan shi Lincoln to wannan area din yana nan arewa da kasan Greenland so ba dan adam da zai iya rayuwa a wajen saboda tsananin sanyinta sanyinta yayi misali kasa da degree Fahrenheit yayi kasa sosai sai ma kai zero ba ma balle ma ya dago balle a ce har wani abu zai iya rayuwa a wajen to ko da akwai wadansu mutanen da Allah ya su suna iya su rayuwa a wurin da yake da sanyi matuka to amma wannan din yayi wuce misali wayancin irin jinsin mutanen masu ma so ba za su rayuwa a wajen ba to to tunda wannan wajen yake ba taba dan adam yayi zama a wancan wajen ba akwai kuma wani bangare shi ma irin ta sanyi haka da a gefen da ake da Iceland Iceland wani tsibiri ne karami tsakanin wannan teku Pacific Ocean wanda shi ma tunda yake ana ce da shi Wandelhaf wannan Wandelhaf na shi ma wani tsibiri ne kusa da wannan Iceland din shi ma tunda yake kasa ne amma ba taba yin mutane su kai zama akai ba ko da shi ilimin kimiyya ya faɗa akan cewa akwai albarkatu sosai na kasa kamar su mai da su da ake faɗa mineral resources amma babu mutanen da suke zama a wurin kuma ba wanda zai iya zauna a wurin balle ya didi albarkatun kasan so albarkatun na zaune a wajen haka ba mai iya amfani da shi wannan ikon Allah sannan akwai bangare kuma wanda misali kamar igiyar ruwa idan yayi yawa yana iya hana mutane zama ko a gaba ko kuwa wani tsibiri ta wajen sannan akwai wajen da sananne ne kusan so da yawa malaman ilimi da kimiyya da fasaha sun yi ta debating akan wannan waje din wanda ake ce mata Bermuda Triangle Bermuda Triangle waje ne na bangare na Pacific Ocean shi ma inda aka ce igiyar ruwanta yana da zafi sosai yana da karfi sosai wanda ba ma kawai zai iya haifar da electricity ba but yana iya ya ja abin da yayi tafiya a sama da shi idan har tafiyan bai nisa ba misali idan aka yi wani jirgin da bai yi tafiya nisa sama wanda zai iya kauce wannan igiyar ba yana iya ya ja shi zuwa cikin teku din har ma malamai ko kuwa masu tarihi ko kuwa masu asashe suke fada da cewa jirage ba sa iya wucewa a wajen jirage na iya wucewa sai dai idan jirage da ba sa iya tashi zuwa sama sosai su ne suke iya igiyar waje ya ja su so wannan waje din ko bangare ko gaban kogin ko ta igiyar din saboda karfin yawan igiyar din ba zai iya bar wani abu ya rayu ba yana iya rusa shi so yana iya barna ko gine-gine kai ko dan adam duk wani abu da na kusa da shi saboda karfin igiyar ruwa da wanda ake ce da ita tide din tidal forces din yana da karfi sosai yana iya ja abu da nisa so tunda ake wancan gaban wuraren da ake ce da Bermuda Triangle din ba taba yi dan adam yayi zama a wajen ba to shi ma yana daya daga cikin dalilan da yake sa ba za a samu rayuwa ya kasance a wajen ba in so long wannan force na tide din yana nan har yanzu to zai yi wuya a samu rayuwar da zai kasance a wancan wuri sai kuma na karshe misali zan ce idan dazuzzuka suka yi yawa daji inda wato wuraren da ake ce da ita natural forest idan aka sami haka to shi ma yana da wahala a samu dan adam ya yi rayuwa a cikin dazuzzuka din idan suka yi tsanani sosai wato natural forest din ko da shi a duniya yanzu wuraren da ake da natural forest din yanzu ma babu su bai wuce ko guda ɗaya kawai ya rage wanda ake ce da ita Amazon basin Amazon basin tana nan ne a kasan Brazil a South America kenan so shine wanda ake tsammani yanzu ya rage kawai dazun daji wanda ake ce da ita natural forest ko da suke ilimi sun fara bayana a yanzu akan cewa shi din ma Amazon basin din shi ma a yanzu ma bai sake zama natural forest ba saboda akwai alamun mutane sun fara shige dazuka suna diban albarkatun daji misali itace da magunguna kasancewa bukatun magunguna sun yawa duniya yanzu kamfanonin gyaran magunguna sun yawa su ma suna bukatan itatuwa na gyaran magani to sai zamanto an samu labari bincike ne na mutane ma yanzu sun fara shiga cikin dajin ma yanzu ana diban albarkatun wannan dajin to ka gani idan hakan yana faruwa bai sake zama natural forest ba saboda natural forest din shi ne wuraren da mutum bai taba mashi daba ba to tunda ana samun bayanan cewa a haka din ma Amazon din ma shi ma yanzu ana samu ana shiga to kaga bai sake zama a sai dan adam zai zama a cikin kuma kenan tunda ana zo ana diba albarkatun kasa da za mu ce yanzu shi din gaba daya ta bangaren dazuzuka a ce babu wani waje bangare duniya wanda mutum ba zai zama bayan ji babu shi to yayin magana da bangare dazuzuka to wayannan su ne bayanai wayanda nake gani dalilai da kuma waɗansu wuraren da tunda aka yi kafa duniya kenan ba ta bata mun mutane su zama a wancan wajen ba saboda wannan dalilan da na faɗi shi.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawan Najeriya da wakilinmu na shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa shirin Haili Hailu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalamu Si Garba ke cewa Allah ya kai mu makon gobe.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta tsaya ranar 25 ga watan Janairu mai zuwa a zaman ranar da za a shata jadawalin fafatawa a matakin karshe na wasannin neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. A can farko dai hukumar ta tsaya ranar 18 ga watan Disamba ne domin tsara jadawalin. To sai dai kuma ta sauya shawara a wani taron ta na gaggawa da ta gudanar a jiya Juma'a inda ta yi matsayar dagawa zuwa watan Janairu. Kasashe 10 daga cikin rukunoni 10 ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin na gaba a nahiyar ta Afirka inda za su fafata domin samun gurabu 5 kacal da za su shiga gasar ta duniya. Kasashen 10 ko sun hada da Algeria daga rukunin A da Tunisia rukunin B, Nigeria a rukunin C, Kamaru a rukunin D, sai kuma Mali a rukunin E. Sauran su ne Masar daga rukunin F da Ghana a rukunin G, sai Senegal daga rukunin H da kuma Morocco a rukunin I, sai kuma ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a rukunin J. Za a tsara jadawalin ne bisa la'akari da matsayin ƙasashen a duniyar ta maula inda za a hada fafatawa tsakanin ƙasashe 5 na sama da kuma 5 na ƙasa su fuskanci juna. A yayin da ƙasashen nahiyar Afirka suka nuna cikakken goyon bayan su akan shirin mai da fafata gasar cin kofin duniya a duk bayan shekara biyu, shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Gianni Infantino ya ce masu kalubalantar yin sauyin suna jin tsoro. Hukumar kwallon kafar nahiyar Turai wato UEFA da takwarta ta nahiyar Amurka ta Kudu duk sun nuna rashin amincewar su da sauya tsohon tsarin da ake kai, yayin da ita kuma hukumar shirya gasar Premier ta kasar Ingila take daga cikin manyan gasanni da suka kalubalanci komawa sabon tsarin. A jiya Juma'a hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka wato CAF ta kasance hukumar nahiya ta farko da ta goyi bayan sabon tsarin a hukumance inda ta nuna buƙatar sauya fasalin gasar zuwa duk bayan shekara biyu a maimakon shekara hudu. Hukumar ta CAF ta yi wannan matsayar ne a taron ta na gaggawa da ta gudanar jiya Juma'a a Cairo babban birnin kasar Masar wanda kuma ya sami halartar shugaban na FIFA Gianni Infantino. A kasar Ingila kungiyar Liverpool ta dare matakin ta biyu a teburin gasar Premier bayan da a yau ta lallasa Southampton da ci 4 da nema a mako na 13 na gasar. Yanzu haka maki ɗaya ne ta tsakaninta da Chelsea da ke saman teburin gasar wanda ita kuwa gobe Lahadi ne za ta yi karon battar karfe da Manchester United. A bangare ɗaya kuma Arsenal mai farfadowa ta kuma samun nasara a wannan makon inda ta doke Newcastle da ci 2 da nema. Arsenal ɗin tana ta 5 ne a teburin gasar ta Premier da makinta 23 daidai da wadda ke samanta wato West Ham United wadda ita ma sai a gobe Lahadin ne za ta buga nata wasan na wannan makon da Manchester City. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na gobe da safe karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile, ni kuwa da na jara gama shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.